Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau.
Gaskiyar magana babu tsaro a jihar Taraba. Wanda ya kamata su tabbatar da tsaro su suke kashe mutane. A hanya daga Jalingo zuwa Lau akwai shingen da 'yan sanda suka saka. Dalilin Naira 50 suka kashe wani matashi mai suna Oliver Ezra. Idan ka ɗauko daga Wukari zuwa Jalingo kilometa 206 ne. Amma za ka sami shinge jami'an tsaro kusan 80 da wani abu. To duk inda ka fito musamman ma a ce ranar kasuwa, idan ka ga jami'an tsaro za ka ɗauka cewa yakin duniya ake yi a kan hanya, a tare mutane, a hana su tafiya, a karɓi kuɗi a hannun mutane wanda kuma babu amfani wannan.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Jihar Taraba na ci gaba da fuskantar matsalar tsaro. Har mata kai mutanen jihar na ganin kamar waɗanda ke da alhakin kare su sun bari ana musu kisan mummuke ta yadda lokaci zuwa lokaci akan iya tsintar gawar da ba a san waɗanda suka yi ajalinta ba. Wannan ne batun da shirin Najeriya a yau zai mayar da hankali a kai. To madalla, na tattauna da abokin aikinmu da ke Jalingo, babban birnin jihar Taraba, Magaji Isa Hunkuyi, domin jin halin da ake ciki. Magaji, ga maganar tsaro a Taraba tun daga labarai suna fitowa kan yawan ɓacewan mutane da kuma maganar tsintar gawawwakin mutane a hanyoyi daban-daban.
An samu wannan matsalolin a kaman watan da ya wuce, inda aka dinga zaton gawawwakin mutane wanda suka ɓace. Misali, akwai Sule Musa Kantel wanda ya ɓace a gano gawarsa a wajen watan gwada kiramar 6. An ciccire wani sassa na jikinsa. Akwai ita ma wata yarinya wanda ta ɓace, ita ma an gawanta a wajen angon da ya kira waterboard, ita ma an ciccire waɗansu sassa na jikinta. To irin wannan akwai an ga wani gawan ma shi ma ba san kona ya ba a wajen an wanda kira ATC su da jami'ar jihar Taraba. Kuma a wajen bayan Jolly ya mutu shi ma an ga wani gawa shi ma wani ba gane kowa ya yi ba. To akwai rahoto daban-daban na ganin irin wannan gawakin a watan jiya. Amma a wanzu muke cin nan abin ya yi sauki ba kamar wancan lokacin ba.
To amma an ce tun shekarar 2019 da aka kafa dokar ta ɓaci a Jalingo da wasu sassa na jihar, an ce har yanzu ba a cire wannan doka ba, haka abin yake?
To gwamnan jiha ne lokacin da aka yi rigima na zaɓe, to an samu hatsaniya, to sai aka sa dokar ta ɓaci. To amma har yanzu a gwamnatance ba a ce an cire wannan dokan ba.
To an ce akwai shingayen 'yan sanda a wurare daban-daban a cikin jihar, inda ake karɓar naira 50, naira 20, naira 100 a hannun mutane. Ya gaskiyar wannan maganar?
Wannan magana ko duk wanda ke Taraba ya sani, musamman bari in baka misali, ba inda ke da shingayen da 'yan sanda suke da shi da sojoji da civil defense irin Taraba. Don daga Jalingo kafin ka je iyaka da Benue misali, in ka ɗauki ta hanyar yamma kenan, ba ka rasa irin wani shingayen fiye da 50 ko 60. Kuma wanda ke in an zo ba wani duba ba yake ba, za a yi kanu zai kawo a ce kawo. In ka kawo direba sai ya wuce, ba a damu da kowa suke cikin motan ba. Kuma musamman akwai ranakun manyan kasuwanni kamar ta Iware, kamar ta Mutum Biyu, ta Garba Cede, ta Mai Hula da ta Tella. To a irin wannan ranakun kasuwannin wanda suke ci a mako-mako ne, za ka ga 'yan jami'an tsaro sun fito sun sa shingaye kurkusa ma kawai, abinda suke kawai kuɗi ko suke karɓa. Wannan duk wanda ke Taraba ya san wannan.
To kenan zaman jami'an tsaron bai yi amfani ƙwarai yadda ake buƙata ba.
To. Za a kusan za a ce haka, domin kaga an samu kamar Jalingo nan a kwalukin da yake su 'yan kidnappers masu tata mutane suka adabi kowa, kuma ana zaton shigowa suke da waɗansu jihohi suka shigo Taraban nan, kuma akan hanya suka shigo. Kaga inda ana bincike yadda ya kamata, watakila za a iya daƙile wannan shigowar nasu.
To Malam Magaji, ka samu tattaunawa da waɗansu 'yan Jalingo ɗin?
Na yi magana da waɗansu mutanen Jalingo, kuma ga abin da suka faɗa.
Abubuwan da yake faruwa na laifin jami'an tsaro ne, don mu da su muke kuka hakan yana faruwa. Haka kawai mutum saboda gadaransa bindiga, ɗauki bindiga ya harbi mutum ba komai ba ne, kuma ba abin da zai faru a ƙasan. Babu wani wanda ya isa mai bibiyi maganan ma billanta nama, haka ta maganan zai lalace a banza. Wannan ana ta zalunci mutane. ta zalunta mutane kawai banza hakan nan
ya samu matsala na bacewa mutane kuma da ganin gawaki a wannan sassan jalin
nan eh haka ya faruwa baya kwanakin baya amma insha Allah dai an tsaya dai da addu'o'i dai insha Allah muna ganin abun din da dan sauki yanzu amma abubuwan ya faru wai da dama annan mabata wai su ma an san su wasu ma ba san su ba ma har yanzu kuma ba labari
abokin aikin mu a jihar Taraba magaji Isa Hunkuyi Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta facebook.com/aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma, kuna iya sauraron Shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da kuma Tanas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Idan mai sauraro bai manta ba, shirin namu na yau na tattaunawa ne a kan halin da ake ciki a Jihar Taraba. Tunda an zargi 'yan sanda da sakaci wurin kare rayuka da dukiyar al'umma, na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar, DSP Abdullahi Usman, don jin abin da zai ce.
To na farko zan ya gaya maka al'amari shafi tsaro Taraba dai zamu ce mun gode Allah al'amura dai ba yadda ake tsammani ba komai yana gudana daidai jama'a suna walwalan su kowa na tafiya harkarsa ba tsangwama ba wani tashin hankali
akwai rahotanni dake nuna cewa wani dan sanda ya harbe wani direba menene gaskiyar abin da ya faru
abin da ya faru shine shi wannan direban ne na shugaban karamar hukumar local government dake nan jihar Taraba wanda sunan hanyar su na tafiya ne suka zo inda yan sanda suke duba motoci to sai suka isko inda yan sanda ke duba motoci wannan gurin matsatsen guri ne akwai rami cikin hanyar sai aka bar inda aka samu inda mutum guda zai wuce ma'ana aka tsaida ko in aka fara kira daga hagu sai su kare wucewa kira daga dama su kare wucewa To da shi direban da yazo gurin an kiro na kiyefen da yake fuskantar sa misali wanda ya fito ga yola aka kira shi kuma sai ya ce lallalle sai a bashi hanya ya wuce ka san akwai odilin shi chama din ma cikin motan a zaune to in batun bude hanya ne haga nauyi ne ga shi odilin chama din shi zai je ya samu dan sanda ya ce to muna tare da wani ne ku bude mana hanya ganin haka sai shi direban ya sauka ya samu dan sanda yake ga ya masa cewa ga wani muke tare da shi dari ka bude mana don mu wuce To shi kuma na so ina wani da muhimmancin wancan ya zo ya wuce tukuna. To nan dai rigima ta kawar tsakanin su wanda shi direba yake kalubalantar dan sanda cewa don me zai tsayar su ba su wuce ba. To kaga galibi zaka samu yan sanda mobile misalin shi mobile din ana haike highway ganin yadda tsaro yake kasan nan zaka samu kowa dauke da bindigan sa ne yana ya ankare yake da abun da zai iya faruwa. Kan wannan dai suka kaure a gurin shedan da ya rijaye su suka haɗe da ya kuma zo da sabab nan ne abun da ya faru na fitan bundiga ya same shi
akwai labari na cewa tun daga shekarar 2019 lokacin da aka yi zabe har yanzu akwai dokar ta baci a jihar Taraba me yake faruwa yasa har yanzu dokar ta baci ta cigaba da zama a jihar
a'a ba za a ci daga 19 da aka zabe zuwa yanzu abun da yake faruwa shine shi al'amarin tsaro yana dangane ne ku samu kanku a ciki ne Shi tsaro wani abu ne wanda yakan taso ne kamin haɓo ba lalle bane tun wancan lokacin a ce nan abu ne ke faruwa wasu abu ke tasowa misali kamar kwanaki da ka gani ba Taraba ba duk kasan in ka dubi lokacin da Boko Haram ta yi kamari a nan aka fara shigowa suna barin Borno suna shigo mana nan suna barin ko'ina suna shigo to shi yasa a wannan lokacin su kwamishin suke ƙasa suka maida wannan aikin cewa a riƙa duba yanayin masu shigowa da masu fita kaga dalili kenan kwanan nan kuma ka lura kyau akwai samamin da aka kai daga Zamfara bayan Allah da aka kai Zamfara sun faso daga can suna fitowa suna shigowa to kare ƙasa kuma neman zaman lafiya kuma a tabbatar da cewa ba a samu muga sun shigo mana ba shi yasa aka maida wayannan daidaikun gurin duba wayannan motocin
akwai labari da ake cewa a wannan shingayen da ake duba motoci da duba mutane duk wanda yazo wucewa ana karban nagora a wurin shi musamman wadanda suka je kasuwa menene gaskiyar magana
to wannan ko ba haka bane ba gaskiya bane ba za ka ce mini dan sanda na kan hanya shi bai da aiki kuma ya karban kudi ba a aikin da aka sa shi akai yake aiki don haka duk wani zargi da mutane suke cewa ana karban kudi wani abu ne wanda shi dan adam kullum yana nan kamar jariri ne mai kuka mai neman guduma, don haka ba za mu kore, ba za mu ce kuma za mu hana mutum ba baki ko ana da yanci fadan bakinsa.
Idan aka samu cewa wani dan sanda yana karba, a kawo muku kara.
Shi yasa ma don dangane da wannan, a yanzu ina kara tabbatar maka, shi commission yan sanda ya bada numbobinsa ga jama'a. Duk inda muka je ziyara yakan bada numbansa, yakan kiraye mutane. Duk lokacin kuka samu wadda ya muku ya tsangwame ku, yake muku nan ku zalunci, ku kira ni kai tsaye, kar ku kira kowa.
A wace namba za a samu saboda akai irin wannan korafin?
Shine 0800 607 2069.
DSP Abdullahi Usman kenan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraba. To, kamar dai yadda muka ji, tun shekarar 2019 aka ayyana dokar hana yawon dare a wasu wurare a jihar Taraba. Ko me yasa har yanzu ba a ɗage wannan doka ba?
Sunana Dan Juma Adamu, ni ne commissioner watsa labari na Taraba State.
Wannan kullun da aka ce an sa tun shekarar 2019, wasu kuma na cewa har yanzu akwai kulle, me za ka ce game da haka?
Ba sa wani kulle ba, babu ba. As far as na sani, babu ba yanzu haka. Yes.
To, waɗanda kuma mutanen da ake sassacewa fa a cikin garin Jalingo, mun samu rahoto na cewa ana sace mutane, ana dawo da gawawwakin su.
A babu ba, wannan dai da ina faruwa, amma ya babu yanzu abin ya lafa.
Dan Juma Adamu kenan, commissioner yada labaran jihar Taraba, Ahir Rashid Bilkisu Ahmad. Masu sauraro, duka-duka abinda ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Magaji Isa Hunkuyi da Bilkisu Ahmad, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.